Bayan shafe wuni ana ta rade radin yiwuwar dage babban zaben Najeriya a yau Asabar din nan, shugaban hukumar zabe ya bayyana dage zaben zuwa 23 ga watan nan. Shugaban hukumar Professor Mahmud Yakubu ya kara da cewa shi ma zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi an dage shi daga 2 ga watan gobe zuwa 9 ga watan na gobe.
Wato wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zabe, musamman jigila na kayan zabe ta hanyar da za mu bude rumfunan zabe a ƙasa bai daya karfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga wata. Asabar da wannan dalilin hukumar zabe ta yi taro ta dage wannan zabe zuwa Asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu. Zabe na biyu wanda a da muka shirin za a yi 22 ga watan March yanzu an daga shi zuwa ranar 9 ga watan March. A takaice jawabin da nake kenan. Mun gode.
Da zarar kammala wannan bayani, Professor Yakubu da ya amsa wata tambaya ba sai fice daga babban ɗakin taron. Da rakiyar manyan kwamishinonin hukumar da suka hada da Amina Zakari, Festus Okoye, Muhammad Haruna da sauransu. Dage zabe a Najeriya ba sabon abu bane, don hakan ya faru a 2015 da hakan ya haddasa caccaka daga yan adawa a lokacin wato jam'iyyar APC da ke kan karaga yanzu. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.